Osukara, Sibuga, Sibaya.
William Baba.
Osukara, Sibuga, Sibaya.
On top.
The home was a mojagida, Yari Yakada Kichemini Kinki. Kadaki Sani Chicken Zulimi, Domia Dana Kiko Nanki. Every day at the tango,
the
Miki at the tango,
the
Bani Tagari, Mihankali, Kamilache, Kamilache. Puluna Kira kicking out the hooker, come when you fall down the meko. Na barki bazan iya ba kullum na kira ki kina dauka ko mun yi fada wuri meko ko an ce na barki bazan iya ba
Northeast Records.